الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والكافي بنا درجة كافية يا أهل الزفر. باب wannan babu ne ma ja abin da yazo fitashar kodi cikin yin tahiyya. Haddasana Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi, Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi ya zantar da mu. Haddasana Abdullahi, haddasana Ubaydullahi al-Ashja'i, Ubaydullahi al-Ashja'i ya zantar da mu. Al-Sufyan al-Thawri shi kuma ya karɓa daga Sufyan al-Thawri, dukansu daga Sufyan al-Thawri. An Abi Ishaq shi kuma Sufyan al-Thawri daga Abi Ishaq. An al-Aswad bin Yazid daga Aswad bin Yazid shi kuma Abi Ishaq daga Aswad bin Yazid. An Abdullah bin Mas'ud shi kuma al-Aswad bin Abi Ishaq ya karɓa daga Abdullah bin Mas'ud. Wannan babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, abocin Qur'ani, shi ya fara karanta Qur'ani a asali bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne wanda ya fara karanta, duk wanda ya karanta Qur'ani a asali yana da kamasho. Abdullahi bin Mas'ud kala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karbi Qur'ani danyansa kamar rannan ya sauka, to ya karba wajen Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Kuma yana da wanda aka karɓo hadisin cewa duk mai karanta izawa a kullum Allah ba zai sa ya yi talauci ƙaƙƙam, babu a gida, babu a waje, babu a bankaɗe, ba Allah ba zai sa ya yi wannan ba, sai Allah ya tausasa da halin da aka shiga. Abdullahi babbar yawancin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu. To daga Abdullahi bin Mas'ud kala, Abdullahi bin Mas'ud ya ce علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا من جموه اذا تعلنا بالركع عشرين، اذا مجلونا ركع عشرين بالركع عشرين، اذا مجلونا ركع عشرين ان سلم ركع عشرين حكا مجلونا ركع عشرين اذا سلم ركع عشرين اذا مجلونا an na gula mu ce a tayyatu lillahi, duk gaisuwoyi sun tabbata ga Allah. Duk gaisuwoyi, akwai gaisuwar iyaye, akwai gaisuwar sarakuna, akwai gaisuwar malamai, akwai gaisuwa, akwai gaisuwa kowane kabila da nau'in gaisuwar duk gaba ga to, duk gaisuwa ta tabbata. Wanda ya cancanci gaisuwa ta farko Allah, koko duk tana komawa ga Allah, tunda falalarsa aka gani a wajen wa'ancan diga baki daya aka gaishe su. Diga akwai gaisuwar mutum ma tsakaninsa da abokinsa, da tsakaninsa da kai, to duk gaisuwoyi dai sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah shine macancancin su. Ma'ana wannan ba wai kuma ka a gaida kuwa ba, a kowa akwai irin gaisuwar da ake masa, kuma zaman lafiya a yi mai irin wannan gaisuwa din. Bare wanda society su gaishe sun saba ga yanda suke gaisuwar, to ayi duk gaba ke da malamai sun tafi ta wannan gaisuwa da ake wa sarakuna a tsuguna, ba bauta ba ne, mutum shi ma ya yi a zauna lafiya shi kenan. To a tayyatu lillahi, dukkan gaisuwoyi kowane irin nau'insu ne, to sun tabbata ga Allah. Wa salawatu, duk salloli, salloli biyar ɗin nan, ko duk addu'o'i ma, duk addu'o'i ma. Sallah ma'ana a yaren a grammar wannan kalma luga addu'a, a istilahin addini ko musulunci kuma wannan sallah mai ruku'u da sujada da tahiyya din da kaza kaza ita ce sallah. Za ka ga kowane irin nau'in jama'a masu addini za su ce suna sallah, da irin nau'o'in sallolin nasu, da irin nau'o'in waƙen nasu. Wa'insu addu'a ne ma za su karanta, amma kuma sallah ne. To akwai sallah a yare addu'a, akwai sallah a aikace irin wannan abu da muke yi ita ce sallah.
to duk salloli ma sun tabbata da Allah da addu'o'in ma da
komai din ba duk gaba ki da
Allah shine macancancin su wa dai ba duk dadada sun tabbata ga Allah duk abin da zai zo ga Allah da dadada ne mu ma muna so a biya sanin da Allah to mu yi dadada mu yi dadada ko tsarki ya tabbata ga Allah Allah hadara tsarki ne shine tsarkin ma gabaki daya kuma in muna so Allah ya karbi abu to me mai tsarki inna Allahu tayyibu la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarka ne bai karba shi tsarki da dada ne bai karban abu sai ne dadi to komai mutum ya dinga yin mai kyau komai mutum ya dinga kokari yana kamanta mai kyau da komai duk gabaki daya da huduri da komai kai ma yanzu ba za ka daugawa ka je ba za ka daugawar sa ko gawar doki ko gawa abu ka je ka cika kai wa sarki kyauta ba kai wasa da abin kenan duk ga baki da to wadai ba su jidda dada sun tabbata ga Allah assalamu alayka gaisuwa ta tabbata a gare ka ya rasulullahi zahiri ke amma amincin Allah ya tabbata a gare ka dan haka da sahabbai har Allah suna gaya wa haka kafin zamu zo manzo Allah ya koya musu wannan assalamu ala rabbina assalamu ala kaza manzo Allah ya ce Allah shine aminci gaba gida dan ka ce mun roƙa wa Allah aminci to mun roƙa wa Allah aminci daga wa ya ji tsoron waya aminci daga wa amma assalamu kuma kalmar ta dau amma sai kalmar mai harshen da mu ta dau abu biyu aminci da gaisuwa din to dan haka shari'a ta ce a batta ita a faɗi ta hiyoyin dai amma ta gaisuwa a gaya wa Allah gabaki assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya ce wannan annabi haka gaisuwar ma tabbata a gare ka ya ce wannan annabi aminci Allah ya tabbata a gare ka haka kuma assalamu Allah Allah shine assalamun kansa Allah ya zama naka ma'ana ya kiyaye ka lakallahu da laraba suke cewa lakallahu Allah ya zama naka ma'ana Allah ya kiyaye ka Allah ya kama ya taimake ka Allah sai rabbi Allah annu zero ki abubuwa zero ki abubuwa zero ka yace Allah ka ba mu kanka ma dan mu wadata da koma me yace wanda ya samu Allah ya samu komai wanda ya rasa Allah ya rasa komai duk gabaki ya to aminci Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya ce wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah jin kai na Allah wa barakatu da albarkatoci na Allah assalamu alaina mu ma aminci Allah ya tabbata a gare mu da gaisuwa din tabbata a gare mu wa ala ibadillahi da duk bayin Allah ma salihina salihai da haka suke cewa mutum ya kokari ya zama bawan Allah na gari dan ya dinga samu wannan addu'a ga musulmi kullum in bai zama bawan Allah na gari ba ma'ana musulmi sun riga sun kebe wa ala ibadillahi salihina da bayin Allah na gari kaga wanda ba na gari ba ne ba shi a cikin kenan alheri ya bashi da yawa baka san bakin musulmi bakin duk wannan abu da baka san adadin su suna wannan abubuwa kuma ta nan bayin Allah san abu ɗaya ne salihai abu ɗaya ne duk ga baki ɗaya nahu mahu da rana da mahu da rana gashi nan suna gaisawa iko Allah sannan mu dawo sirrin ziyara ma duk mu gaida kawuna mu gaida gaisuwa ga ta nan duk ga baki ɗaya ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan na shaida anna muhammadu abduhu ba wa sani wa rasuluhu ma aikin sa to wannan abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu haka yace manzo Allah ya sanar da mu wannan tahiyya cewa mun zauna ga abin da zan faɗa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in tahiyyar karshe ce kuma sai ya salati ya zabi duk wanda yake so sai ya salati kuma ya addu'a shikenan ya sallama qala yace wa fil batrum wa fil babi a wannan babi an ibn umar man ka koyo wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa jabir da jabir wa abi musa da abi musa wa aisha da sai da aisha qala abu musa tirmidhi yace حديث ابن مسعود وانا حديث عبد الله بن مسعود قال رويا عنه من غير وجه ارويته دا wani fuska kuma min gairu ba da wannan fuskar ruwaya ba ma'ana Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi duk masu lissafin nan guda shida Bukhari Muslim duk masu sun rawaito shi idan mutum wanzur nasabar raya mutum ya duba littafin da ake cewa nasabar raya zai ga wannan kuma idan mutum ya duba nailal awdani to shi ma zai ga wannan duk gabaki daya an rawaito shi wa huwa asah hadith shine mafi inganci bayan ga ta shine mafi inganci ruwaya da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi tashahudi cikin tahiyya wannan hadisi shine mafi inganci da aka rawaito askalani ya ce a cikin fatuhul bari bazan ya ce da aka tambaye shi wanne ne mafi ingancin hadisi ne a tahiyya sai ya ce hadisin a waje na dai hadisin Abdullahi ibn Mas'udi shine mafi inganci domin an rawaito hadisin Abdullahi ibn Mas'udi inna ruwaya wajen 20 da wani abu kuma dukkanta iri daya kuma dukkanta bata saba ba kuma dukkanta ingantacciya kuma dukkanta haka ne zamu suna ta suna ta fada to sannan ya ta kawo su ya ta kawo su ya ta kawo su sai ya hukunci a ƙarshe yace ban sani ba a cikin tahiyya mafi tabbata ko mafi ingancin sanadi dangane ko mafi shuhuran mazaje mazajensa dukkan su masu shuhura ne dukkan su amintattu ne dukkan su ingantattu ne to ban san a cikin tahiyya dai hadisin da ya hada wannan ba kuma ba sabani a cikin matanin hadisin a karatun hadisin ba sabani ta ko ina ka ganshi shine dai to ban sani ba irin wannan kuma duk masu ruwaya sa ingantattu ne ba su yi sabani a cikin lafazin sa ba kamar yadda aka sabani a cikin lafazin wani kuma daga annabi aka ciro sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya lakana musu ya lakana Abdullahi ibn Mas'ud to ban san wani hadisi ba da ya tara irin wannan hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud a cikin tahiyya haka ya fada yawa wal amalu alayhi aiki akan wannan hadisi yake inda aksari ahli ilmi nan ga cilin malamai min ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa man ba'dahum da wanda suka zo bayan su min tabi'ina wa huwa qaulu sufyan ats-tsauri shine fadin Sufyan ats-Tsauri shi ma akan wannan hadisi yake wa ibn al-Mubarak da dan Mubarak wa Ahmad da Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq da Ishaq ibn Rahawai shehin Bukhari da akan wannan suke amma Shafi'i yana na gaba da zamu zo na Abdul Imam Malik yana na Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an shine wannan da muka gada wanda kowa shi ya tashi ya tara ana yi duk ga baki da to حدثنا احمد بن محمد بن موسى احمد بن محمد بن موسى اذن تجمو اخبرنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن مبارك اذن تجمو اما عمر دغ ما عمر ان قصيف دغ قصيف شيء الجزري شيء قصيف امام الجزري دغ قصيف دغ قصيف قال قصيف يجي قال يجي رايت النبي صلى الله عليه وسلم na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam filma nani a bacci shi kusaifu din nan imamu jazzari yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bacci fa qultu sai nace masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah innan nasa qad ikhtalafu fi tashahhudi mutane sun yi sabani a cikin tahiyya kowanne ga wanda ya dauka ma'ana wanne ne ya fi ne ya rasulullah kamar akwai ana hankaltar wannan fa kala sai annabi ya ce masa alayka bi tashahhud ibn mas'ud na hore ka da tahiyya abdullahi ibn mas'ud ita za ka dauka ita za ka dauka wannan ruwaya tabbatacciya ce a cikin littafin turmuzi na kusaifi din nan imamu tazari ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zailahi ya fitar da ita a cikin nasu bin raya fi nasu bin raya ne ya fitar da ita sai mai sharhi yake cewa ganin annabi a mafarki gaskiya ne sai dai hukunci ya tabbata da shi ba hukunci ya tabbata da shi ba ana hukunci yana ta amma sai an auna da hukuncin annabi na sarari na zahiri in hukuncin annabi na zahiri ya karɓa shi kana ya karɓa ga yanzu mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa a cikin bacin ce ka dau hadisin Abdullah ibn Mas'ud ma'ana shi ne fa ko to yanzu mai malamai suka faɗa akan hadisin Abdullah ibn Mas'ud na sarari din ko bacin ya saba wa sarari to shikenan hukunci ya tabbata amma da ya ce ka dau hadisin wani wanda duk an ittifaqa akan raunin sa sai a ce to kai dai yanzu kai ka gani in za ka yi aiki da shi ka dau aiki da shi amma dai ruwayar sarari da aka karɓo mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi yafi amma kuma kai yanzu da gaskiya annabi ya ce duk wanda ya gani faqarra alhaqa ya ga gaskiya duk wanda ya ce da haka wato ya ce kazubu ya gani kenan a'udhu billahi ya yi ridda tunda daga haƙu kuma ai sai baɗin manzo Allah ya ce man ra'ani fil manam faqarra alhaqa duk wanda ya gani a bacci ya ga haƙu ya ga gaskiya to duk wanda yake ƙarya ne ma'ana ya ce ya ga baɗin kenan to ya yi ridda ya yi ridda to kuma a tafi kuma kowa ya yi imanin sa manzo Allah ya ce faqarra alhaqa ya ga gaskiya to sai a to sai a sai shi ya bi wan akwai malamin da ya kutsa a cike ce a'a ko in ya saba wa zahirin ko shi da ya ganin ba zai bi ba kamar yanzu ganin wata idan mutum shi ya ga watan da idan sa sarki bai karba ba to kai ya fada kai ya ga kasar ya ga mutane kai ya shiga daki shi ya hukunci da shi saboda hukuma bata karba ba diga to shi ma yanzu tunda zahiri bata karba ba shi a kansa a boye aiki da shi wani malamin ya ce a'a ko shi din ba zai aiki da shi ba alrinjayen madda na zahiri a kan na baɗi alrinjayen madda na zahiri mun gode Allah duk abin da sufaye suke kai abin da waɗanda ma maƙiyar sufaye ne ma ko ma mai da aka yi malaman hadisi dai sun yarda da saboda abin da yake hannunsu na ingantattun hadisi cewa manzo Allah sa duk wanda ya ganna a mafarki ya ga gaskiya duk wanda ya inkarin wannan ya yi ridda ya yi ridda ganin manzo Allah a mafarki gaskiya ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ganna a fadake wayan sun ce lokacin mutuwa wayan sun ce a kiyama duk dai malamai sun musu raddi manzo Allah ya ce sai ya ganna a fadake to kuma in ya ganshi a fadake ko manzo Allah shi ya so kuma sannan haka kawai dai zai tsira mai ido kawai ya ganshi kawai ya tsira mai ido ba wata magana ko abu duk dai wannan ba zai yi ba mun gode Allah komai turewan mutum komai bai isa dai ya ce bare malamin hadisi bai isa dai ya ce ba a ganin manzo Allah a mafarki ba kasancewa kuma a ce ko sai balarabe ko sai kaza to wannan kuma duk wata magana ce dai an rasa abin da za a ture duk gabaki ɗaya sai a zo da shi to yanzu ji ba hukunci yana mai shari'a ce hukunci bai tabbata amma alal haqiqa in zahiri ta karba to shikenan hukunci ya karba yanzu dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dau hadisin Abdullah ibn Mas'ud kuma gaskiya ne ko a zahirin hadisin Abdullah ibn Mas'ud nan shi yafi inganci shikenan mafarki da abu ba ganin manzo Allah haqu ne sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne amma abin da ake tsoro shi ya haddato daidai ba wai daga annabi abin yake ba daga shi wanda ya mafarki nawa ne wanda ya karbo da ido bi ma yake cakudi a cikin magana wani kuma wanda ya karbo a bacci bi yanzu wannan jurhu da ta'dilin wannan ingantacce kyakkyawa rarrauna ƙarya kaza a sarari fa aka karbo amma abu da ya ja haka to ina kuma na mafarki diga abun ga mutumin ne diga baki da diga baki da to wannan da ya isa girman haka ba wannan babi ne kuma milu daga cikin dai wannan karatu na tahiyya din na aiba ko bowa haddathana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddathana laysu ya zantar da mu an abi zubair daga abi zubair an sa'id bin zubairin daga sa'id bin zubair wa dawusin da Dawus almajiran Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas ne wayannan su wajen bakwai din nan fake har nan kusan wajen bakwai da almajiran Abdullahi bin Abbas ne bin Abbas an karba daga Abdullahi dan Abbas kala Abdullahi dan Abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amince Allah sabata gaisha kasance yu'allimu na tashahhuda manzo Allah ya kasance yana sanar da mu tahiyya kama yu'allimuna alqur'ana yanda yake karanta mana qur'ani haka yake karanta mana tahiyya haka tahiyya babban abu ne kwarai da gaske ya haka yake sanar da mu tahiyya fa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakatu gaisha gaisha masu albarka as-salawatu tayyibatu salloli dadada lillahi sun tabbata ga Allah sun tabbata ga Allah salamun alayka aminta Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarakatun salamun alayna aminta Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayin Allah managarta ashhadu an la ilaha illallah nashida ba wannan wanda ya cancanta da bauta sai Allah wa shahada anna muhammadan nashida anna muhammadu abdu wa shahada anna muhammadan rasulullah nashida manzon Allah ma'aikin Allah ne kana insha Tirmidhi yace hadisi ibn Abbas wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas hadisun hasanun garib hadisi ne kyakkyawa garibi ba ko da yazo ta hanya daya domin ta hanyar Zubair kawai Abu Zubair dinna ta hanyar duk wanda zai rawaito dinna ta hanyar Abu Zubair dinna an sai ya rawaito shi sahihul amma fa ingantacce ne kyakkyawa ne ingantacce ne sai garibi ne bai cuce shi ba garibi bai cuce shi ba kyakkyawa ne ingantacce ne yawa kyakkyawa ne kuma ingantacce ne ingantacce ne yawa domin me yasa shi duk malaman masu littafan nan biya sun fitar da shi sai dai Bukhari shi ne bai fitar da shi ba shi wannan amma Muslim da Abu sun fitar da shi wa qarrawa Abdurrahman bin Humayd Abdurrahman bin Humayd ru'asi ya rawaito wannan hadisi hadal hadisa wannan hadisi an Abi Zubayr nawa hadisi laysi irin wannan hadisi kwatan kwace irin wannan hadisi na laysi bin sa'ad illa warawa ayman bin nabil shi ma ayman bin nabil ya rawaito irin wannan hadisi al-maki mutumin makka ya rawaito wannan hadisi an Abi Zubayr daga Abi Zubayr an Jabir daga Jabir Abi Zubayr daga Jabir hadisin laysu kuma Abi Zubayr daga Sa'ad ibn Zubayr da Dawus ibn Abbas to akwai wannan hadisi na shi Ayman ibn Nabil ya rawaito sa daga Abi Zubayr an Jabir wa huwa khairu mahfuz ba haddato shi sosai ba ba abin kiyayewa bane ba abin kiyayewa bane to shi ne sharhi yake cewa Ayman bin Nabil dinna ingatacce Ayman bin Nabil ingatacce wannan hadisin sa da Tirmidhi ya fara dinna Nasa'i ya rawaito shi Ibn Majah ma ya rawaito shi Hakim ma ya fitar da shi a cikin Mustadrakin sa lafazin sa daga wajen Nasa'i shine an Jabir daga Jabir Jabir qala Jabir yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance wa allimu na tashahhuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanar da mu tahiyya kama yu allimuna kama yanda yake sanar da mu as-surata min al-Qur'an sura daga Qur'an ga yanda take bismillah wa billah at-tahiyatu lillahi wa salawatu sai dai hadisin nabi dinnan daga Jabir shi kuma akwai bismillah wa billah sannan at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله كمان كسان إذن عبد الله بن مسعود سيدي قال بسم الله وبالله يوم وأشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة إن رقم الله الجنة وأعوذ بالله من النار فأنا قال قال الحاكم حاكم يجي أيمن بن نابل إن سكتوا إن قاتتين يوم هذه تجربه البخاري بخاري يكتب حجة لشيء تو أي شيء كان يجي سوى وقسمت أبا الحسن ناجي أبا الحسن حمد بن محمد بن سلمة يناسيوا سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يناسيوا سمعت يحيى بن معين يناسيوا ناتم بيش أبو ساوان نمتين دعيك سيما أعمال الدنيا yace amintacce ne Hafiz ya faɗa a cikin tahzibin sa a cikin tarjumar shi Ayman din nan yake cewa ya fara a cikin hadisin farko wanda ya rawaito shi an Abi Zubayr an Tawus an Ibn Abbas da tashawudi wato shi Ayman din nan ya rawaito hadisin nan ta hanya biyu akwai hadis daga hanyar Abi Zubayr daga ɗawunsu zuwa Abdullahi bin Mas'ud sai wannan nasa kuma ruwayar zuwa daga Jabir sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin ta ne ya ƙaru bismillah wa billah laysu ma rawato irin wannan da Amr bin al-Harith da wa'insu daga Abi Zubayr amma su kuma dubba yanzu wannan hadisi da yake da muka karanta dubba bismillah wa billah me shine ke cewa ban samu ruwayar Ayman ba daga Abi Zubayr an dawo su Ali bin Abbas wurtake da wannan kai in ya inganta wannan nakali na Ayman din nan ya zama hadisi a wajen Ayman din nan mai karin nan yana da hanya sai guda biyu hanya daya an Abi Zubayr an Jabir hanya ta biyu kuma an Abi Zubayr an Tawus an Ibn Abbas kuma wannan ya nuna haddar shi Ayman din nan da ya iya rawaito hadisin nan da hanya biyu kuma bai cakuɗa ba bai cakuɗa hanyoyin su ba bai cakuɗa karatu ba kowanne ya bashi ga wanda ya rawaito a wajen wa'ancan ba bismillah ga yanda ya rawaito a wajen wa'ancan da shi duk ga baki da yawa kuma ba ta kudi a cikin sanadin na hadisi Suyuti yake faɗa a cikin sharhin Sunanin Nasa'i sharhin hadisin Nasa'i da cikin magana akan Ayman din nan an Abi Zubayr an Jabir daga Jabir Suyuti yake cewa dara kudini ya ce a ilalinsa sun biyar wa hadisin nan na Ayman Sauri Imam Sauri da Ibn Jurayj sun yadda da wannan hadisi na Ayman din nan an Abi Zubayr daga Abi Zubayr wannan biyarwa da suka yi ingantawa ne gare su ga hadisin nan na Ayman lalle dai hadisi ingantacce ne duk da baki ya وذهب الشافعي امام الشافعي يتفي الى حديث ابن عباس اذا وانا حديثنا عبد الله بن عباس في التشهد cikin tahiyya shi imam shafi'i wannan hadisi ya shi wannan tahiyyar yake bi shi wannan tahiyyar yake bi me dukkan wannan yake cewa asahu ma warada mafi ingancin abin da yazo fi tashahhud a cikin tahiyya tashahhud bin mas'ud tahiyya abdullah bin mas'ud yanda ya rawaito mana dinnan qala abdullah bin mas'ud yace kunna idza jalasna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance mun zauna zaman tahiyya mu da annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati a sallah kunna sai mu ce su suke faɗa su sahaban kafin alaqana musu kafa sai mu ce assalamu ala allahi gaisuwa ta aminci ya tabbata ga Allah hmm ko gaisuwa ta tabbata ga Allah qabla ibadihi kafin bayansa assalamu ala fulani gaisuwa ta tabbata ga wani jibrilu gaisuwa ga mika'ilu gaisuwa ga isra'ilu da fita fita kirgowa nan ma'arifar sai da Khadija ta bayyana Allah ya turo yana gaishe ta Allah ya turo yana gaishe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga jibril ya ce Allah ya turo yana gaishe ki sai ta ce Allah shine gaisuwar ma kansa Allah shine aminci Allahu huwa salam har sai da Khadija ta ce Allahu huwa salam wa ala muhammadin wa jibril assalam amince tabbata ga jibril da muhammadu kuma amma Allah shine amincin digga baki da wannan ya nuna ma'arifar sai da Khadija digga baki da to sannan kuma yawa to haka suke cewa gaisuwa ga wani fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce la taqulu assalamu ala allah kakku ce gais amince ya tabbata ga Allah to aminci wa ne me yake tsoro da gawa da kaza fa inna allah huwa salamu allah shine amincin ma kansa ko shine gaisuwa walakin sai dai idza jalasa ahadukum in dayanku ya zauna fa ya kuya ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina fa innakum ku idza qultum zalika to in ku fadu wannan asaba kullu abdin salihin duk wani bawa na Allah gaisuwar ku ta same shi bai kun ta jero su jibril su mika'il su duk sun shiga asaba kullu abdin salihin fis sama'i asama wal ardi da kasa aw baina sama'i wal ardi ko tsakanin sama da kasa sannan ku ce ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma liyahtar sannan ya zaba ahadukum dayan ku min addu'a'i na daga addu'a ajabahu wanda ya burge shi ilai zuwa gare shi fa hubiye addu'a da shi jama'a duk sun rawaito wannan masu hadisi daga kala muslim yace ajma'an nasu duk mutane sun taru malamai duk sun taru ala tashahhudu bin mas'udin akan koko duk muslim sun taru akan tahiyyan nan ta Abdullah bin Mas'ud sai dai Shafi'awa abinda aka karbo daga Shafi'i la'anna ashabahu domin sahabban domin waɗanda suka rawaito wannan hadisi la yukalifu ba'dhum ba'dan shashin su bai saba wa shashi ba wa gairuhu wani wannan hadisi kuma dai talafa ashabu waɗanda suka rawaito shi sun sassaba cikin sa wa qala tirmizi yace wal khaddabi da khaddabi wa ibn abdul bar dan abdul bar wa ibn al munziri da dan munziri tashahhudu bin mas'ud tashahhiyan ta abdullah dan mas'ud asah hadith shine mafi ingancin hadisi fi tashahhud cikin tahiyya waya li tashahhuda bin mas'ud to sannan kuma hadisin da yake bin tahiyya abdullah dan mas'ud din nan fi sahata cikin inganci sai tashahhuda bin abbas sai tahiyyan ta abdullah dan abbas qala abdullah dan abbas yace kana nabiyyu allimuna tashahhuda manzo Allah ya kasance yana sanar da mu tahiyya kamar ya allimuna alquran kamar yadda yake sanar da mu alquran wa kana yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa attahiyatul mubarakatu as-salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahu shafi'i ya rawaito shi wa muslimin da muslim wa abu dawud da abu dawud da wannan sa'i da nasa'i qala shafi'i ya ce wa ru'yat ahadithu har rawaito hadisi fi tashahhud a cikin tahiyya mukhtalifatun mabambanciya wa kana hadha ni dai wannan na abdullahi dan abbas ina ahabba ilayhi shi yafi soyuwa a wajena la'annahu akmalu adan ya fucika alal hafiz asqalani yake cewa su ila shafi'i an tambayi shafi'i an iktiyari abu sazabarsa da yayi a tashahhud bin abbas tahiyya abdullahi dan abbas faqala sai shafi'i yace lima ra'aituhu sabida abinda naga hadisin abdullahi bin abbas na wasi amma yalwaci ne wa sami'tu kuma naji shi a ruwayar da na karba an bin abbas sahihan ingantacce ne duk gaba kila to in ga ta ce ne amma na Abdullahi ibn Mas'ud da asaku sai dai kila shi kuma saboda hanyar ruwayarsa shi yadi radiyallahu anhu wa kana inji to ni a wajena a jama'a wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas ya fitar tarewa wa aksara shi yafi yawa lafzan lafazi min gairi da wannan sa akattu bi da haka nayi riko da shi gaira mu'annifin amma ban zargi duk wanda ya dau wani ba ban zargi kowa ba kowa ya dau wanda yake so gaira mu'annifi ban zargi duk wanda ya dau wani ba lima akaza bi gairi da wanda ya dau wani sa mimma sahha abin da ya inganta ya saboda ya sa akwai na Abdullahi ibn Mas'ud din ga baki da wa hunaka tashahudun akaru akwai wata hiyar wata kuma iktarahu maliku ita maliku imam mali ya zaba wa rawahu fil muwatta ya rawaito shi a cikin muwattasa an abdurrahman bin abdul qari daga abdurrahman dan abdul qari annahu sami'a umar bin al khattabi shi ya ji sayyidina umar wa huwa ala al minbar sai na wani yana kan munbarin annabi yu'allimu an-nas at-tashahhuda shi yake sanar da mutane tahiyya yaqulu sayyidina umar yana cewa qulu ku ce at-tahiyatu lillahi sai kun Allah sayyidina umar haka yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanarwa koko yana annabi dai haka yake an ce yanda yake koya musu qur'ani haka yake koya musu tahiyya ma'ana kowa ya koyi tahiyya da yawa kenan har sai na umar ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada daga kamar yanda wa'ancan suka fada ba shi yake koya sai dai kuma al'adar mazhaba sayyidina mazhaba maliki a dama galibi daga sayyidina umar ne inda ya inganta nan ko abdullahi bin umar duk gabaki daya to wannan galibi shine mazhaba malikiya duk gabaki daya to kullu ku ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu was-salawatu galibi ce mai at-tayyibatu salawatu at-tayyibatu was-salawatu inda ta sayyidina umar din zami ta malikiya din to ga inda take sai a gyara in dai ta malikiyan zani yawa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu was-salawatu can ta Abdullahi bin Mas'ud ta Abdullahi bin Abbas as-salawatu at-tayyibatu lillahi in muta wato ta kudawa akai in muka ce ma ta kuda da ta Abdullahi dan Abbas galibi muka ta kuda saboda tsawon lokaci da ta sayyidina Umar din nan ita ta sayyidina Umar din nan at-tayyibatu was-salawatu lillahi ta Abdullahi bin Abbas kuma as-salawatu at-tayyibatu salla as-salawatu as-salawa at-tayyibatu salloli dadada as-salawatu at-tayyibatu salloli da wannan kuma at-tayyibatu was-salawatu lillahi ba komai bane dai ga wanda ba zai iya gyara ba amma dai a kokari a gyara in dai ta malikiya ce gata at-tayyibatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu was-salawatu lillahi assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala an-nawawi imam an-nawawi yace li hadhihi al-ahadith hadhihi al-ahadithu wa inna hadithat at-tashahhud cikin tahiyya kulluha sahihatun dukkanta ingantattu ne wa ashadduha amma ma fi tsananinta sihatan inganci bittifaq al-muhaddithin da haduwa duk malaman hadisi hadithu bin mas'ud حديث عبد الله بن مسعود ثم بن عباس سنا حديث عبد الله بن مسعود عباس قال الشافعي امام الشافعي يace وبعيها تشهد ده كوواچه ده متين يتهيا اجزاءه يا اسم مسا وقال الشافعي يace اما اجمع العلماء اما مالمي duk sun hadu ala jawaz kullu wahid mina abasa halaccin dukkan daya daga kowace kai yayi duk gabaki da duk Allahumma salli ala Muhammad alhamdulillah.